الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين من أقارب بوديا الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي إيكوان سا دقدرا وسا يا باب إيكوان سلات روانا سلات أسبا أتكين جمعي دفات الله سبحانه وتعالى يا باب مولادا دكيتكي الله سبحانه وتعالى ya karba mana ibadodin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna cikin bayin sa inda tun wata mai albarka ayo muna safiyar Laraba 8 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan 2 na shekara 2026 miladiya insha Allah ci gaba da jeren gendarsa mu na watan Ramadan durusu shahar Ramadan yau zan tashi ad-darasul ashir darasi na 10 shi kuma maudu'in sa Ramadan shaharul Qur'an watan Ramadan ko Ramadan wata ne na karatun al-Qur'ani wata ne na alqur'ani musani ɗan uwa musulmi cewa watan Ramadan shine watan da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da alqur'ani ko aka fara sabkar da wahayi na alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 185 yana cewa shaharu Ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah yake cewa a watan Ramadan ne aka fara sabkar da Al-Qur'ani malume kuma suna cewa a farin kadaran Lailatul Qadari hudan linnasi wannan Al-Qur'ani shiriya ne ga mutane kuma bayani ne wa bayyinatin min al-huda wal furqani bayani ne ga mutane dalla dalla da rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya to dan uwa idan har ka san Al-Qur'ani haka ne cewa Ramadan wata na alqur'ani ne kuma a watan Ramadan aka fara sabkar da alqur'ani to ya kamata dan uwa ashe yar uwa mu dage ni iya matakar kokari wajen karatun alqur'ani wajen tilawar alqur'ani wajen fahimtar karatun alqur'ani wajen koyon karatun alqur'ani wajen koyon fasarar alqur'ani wajen sauraron ma'anar alqur'ani kamar haka na farko ijtahid fi qira'atil qur'ani bi niyyati khalisati lillahi ta'ala ma'ana dan uwa yar uwa kai kokari matukar kokari ka bada himma wajen karatun alqur'ani tilawar alqur'ani da niyya wacce take tsarkakakka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kana karanta shi zuciyarka tana halarce ba mutun yana karatun ba kuma zuciyar a wani guri ba sa'annan kuma a karanta shi da nutsuwa a hankali dalla dalla daki daki ba tare da gaugawa ba, saboda haka kuma ana karanta shi ana tadabburin ma'anarsa, ma'ana ana lura da ma'anonin da yake da sunan alqur'ani, kana fahimtar alqur'ani. Mutum ya tsaya karanta shi daki daki dalla dalla, ba irin karatun ɗan kasuwa ba ko ɗan tuwatuwa ba, karasa kai miye kake karantawa da zansu, a'a a tsaya karatun alqur'ani a karanta shi dalla dalla daki daki, kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin alqur'ani, warattilil qur'ana tartila. Allah yana faɗa mana cikin suratul muzammil, idan za ku karanta alqur'ani to ku karanta shi daki daki dalla dalla ɗaya bayan ɗaya, tare da harufa da fitar da makharijul huruf da dukkan ahkamu na tajwid. Wannan shine karatun da mutum zai yi ya samu lada. Amma in wannan karatu da ake ɗan uwa na tuwatuwa, gaskiya maimakon mutum ya samu lada ma ya zubullah, sai dai mutum ya samu akasin haka, don mutum ba qur'ani ya karanta ba, yayi dai wani abu ko kuma ma ya saba ma karatun alqur'ani. Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta a sallah manzon Allah yana karanta alqur'ani daki daki dalla dalla aya ɗaya bayan ɗaya, kamar yanda ka san ana ma mutum dikte, zaka iya rubuta komai ɗayan ba ɗaya. Haka a ko a sallah ake so a karanta alqur'ani, ba ana so a karanta karatu rururururu da sauransu ba. Gaskiya wannan ya sabawa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sabawa karantarwar abaqasi. Sa'annan idan ka karanta alqur'ani wasu daga cikin ayoyi, ka tsaya ka fahimci abin da suke ci. Bayan ka fahimta, kai kanka ka tambaye kanka ko kama kanka hisabi, yaya zan dabbaka wannan abu da wannan ma'anar ta alqur'ani take kunshe da shi, ya zan yi aiki da wannan ma'anar ta alqur'ani ko abin da wannan alqur'anin ya faɗa. Ma'ana dai a takaice, mutum ya hada karatun alqur'ani tare da fiqhu, ma'ana sanin ma'anar alqur'ani da kuma aiki da abin da mutum ya karanta. Dalili, Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cikin suratul sad aya ta 29, yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyudabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulil albab. Allah subhanahu wataala ce kitabun, wannan alqur'ani littafi ne, anzalnahu ilayka, da muka saukar a gareka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mubarakun mai yawan albarka, ma'ana mai albarkoki ne masu yawa, kuma mun saukar da shi, wal yadabbaru ayatihi, dan mutane su tsasi tadabburi da ayoyinsa, ma'ana su yi lura, su yi izina, su dau lissafi da aya a cikin alqur'ani, ma'ana duk abin da alqur'ani ya faɗa ka tsaya ka bi shi dalla dalla daki daki. Wal zakru ulul albab, Allah ce amma kuma masu hankali, masu tunani, masu basira, su suke wa'azantuwa, su suke tunatuwa, ma'ana wanda duniyan nan bata dame su, lahira ta dame su, to su ne suke tsaya su ma karatun alqur'ani irin wanda ke, wanda duniya ta dame su to su akan duniyar suke kawai. Allah kare mu da zama ɗan duniya. Na biyu, za ta yasara laka an tatadarasa alqur'ani ma abadu talabatil ilmi mimman huwa alimu bil qur'an wa ma'anihi wa ahkamihi. Saboda haka, na biyu, ka yi ƙoƙari ka ɗauki alqur'ani ka je ku yi munazara da ɗaliban ilimi, ko kuma ka je a koya maka shi, ka samu ɗalibin ilimi wanda ya iya, ya karance shi, ya laƙance shi, ya san ma'anarsa, ya san hukunta-hukuntansa, domin bayanin ayoyinsa da sharhinsa ya amfane ka, to wannan al'amari ne mai kyau. Haka da kai ya yi daidai. Saboda haka, ka nemi wanda zaka iya ƙaruwa da shi, ko kuma ku ƙara juna da shi, kuna karanta, kuna munazara, ma'ana ɗaliban ilimi su haɗu wuri ɗaya su yi munazara, ko kuma a ɗaliban su nemi malami a karantar da su, ana musu bayani dalla dalla a cikin watan Ramadan. Kada mutum ya wasa, musamman ma cikin daren Ramadan ko yinin Ramadan, duk yanda ya samu. In ma kai daga cikin 'ya'yanka ma akwai ɗaliban ilimi,
ya kamata ku zauna tare ku yi wannan mudarasa yi a'a umma ba su da su kai ka iya to ku zauna da su a zauna a yi yalanka ne ayyanka ne da sauransu masoya ne abokan zama a zauna qur'ani kafin ramadan lokaci ne na qur'ani daga tilawarsa zuwa sanin ma'anarsa tafsirinsa kamata a ce mutane duk suna waɗannan guri ina ka huto wajen karatun alqur'ani ina za ka tafsirin alqur'ani ina za ka masallaci da sauransu wannan shine abu mai kyau ma'ana mutane su fahimci alqur'ani da kyau su san falalar aiki na ƙwarai ma'ana yin haka kuma yana daga cikin aiki na ƙwarai hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara masa yarda Abdullahi ibn Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fayudarisuhu alquran wala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khairi min rihil mursala Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yarda ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yafi kowa kyauta yafi kowa sadaka yafi kowa badawa wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma idan ramadan yazo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan kyautar tashi tafice ya mizani tafice yanda kake tsammani hina yalqahu jibril yayin da jibril yake zuwa sa hadu tare da shi wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan shi kuma jibril yana haduwa yana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk daren ramadan sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fayudarisu alqur'ani ma'ana su karanci alqur'ani su memeta alqur'ani ma'anarsa qabli da ba'din sa wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursala saboda haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar shi tafi ci hankali tafi ta kowa manzo Allah yafi kowa kyauta yafi kowa badawa fiye da kasan iska wadda ta zo ke zuwa to manzo Allah yafi iska kyauta wannan hadisi ne da Imam Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi to saboda haka dan uwa yar uwa a cikin Ramadan din nan ba a wasa da karatun Alkur'ani a nemi abokin yi ko a je a zauna cikin jama'a a saurara wajen tafsirin Alkur'ani bayan tilawar shi to a je kuma a san ma'anarsa a fahimce shi a san me suke nufi ni Allah ya ce ni Allah ya hana sannan kuma a yi kokari a yi aikata a aikace duk abin da ka ji na hani ka yi kokari ka hannu a aikace duk abin da ka ji na aikata ka yi kokari ka aikata a aikace ba an ji ya huce ba saboda haka mutun yayi kokari ya jure akan wannan a haka zaka ji ma'anar cewa ayoyi wanda suke bayani akan ciyarwa da suke bayani akan aikata ayyukan alheri wanda suke bayani akan kyauta da sadaka da sauransu dukkan mutun sai yayi kokari ya aiwatar da haka ma'ana mutun ya aikata a takaice na uku idan har mutum bai samu izalama taysar laka ahadu min tullabil ilm wa khuz laka tafsiran muyassara lil qur'an bi hayth turaju ayat allati qara'ta fi hadha tafsir mana in har ya kasance mutum yana gurin ma da ko wata kasar da yake ba musulmi ba da yawa ko kuma ba da sauransu wani guri ko a daji kuro wanda har baka da abokin da zaku zauna a karanta alqur'ani a yi ta darasin sa da sauransu to kaka ce a ni kade ne a kai ma kai kadan ka doki wannan tafsiri samun tafsiri ka karanta ka fahimci ma'anarsa ka dinga memeta inda ka karanta inna saboda haka ka nemi ma'anarsa fasararsa domin ya kasance ga karatu ga aiki sannan kuma in zaka yi tafsiri ka nemi tafsiri wanda yake na alaman hajjus salaf ma'ana tafsirin da yake kan tafarkin magabata na ƙware wajen aqida wajen ibada wajen akhlaq da bi'u kyawawa da sauransu sannan kuma mutun ya karanta alqur'ani a cikin watan ramadan gurgurdan samu ikon sa so uku so biyu ko fiye da haka ko ƙasa da haka ma yanda dai Allah subhanahu wataala ya ba mutun sauki ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi ibn Amr Allah ya ƙara masa yarda Abdullahi ibn Amr yake cewa ya Rasulullah fi kam aqra'ul qur'an qala fi shahr qala inni aqwa min zalika yuraddidu kalamu abu musa wa tanaqasuhu hatta qala iqra'uhu fi sab' qala inni aqwa min zalika qala la yafqahu man qara'ahu fi aqall min salas Abdullah ibn Amr ibn As Allah ya kara masa yarda yace ya Rasulullah yace ya manzon Allah fi kam aqra'ul qur'an yace a kwana nawa ya kamata a ce na sabke alqur'ani qala fi shahr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wata so daya qala inni aqwa min zalika yace ya Rasulullah ni na fi haka a wata a ce sai a wata in yi sabka guda abun yayi ya mushi kada wazalika yuraddu kalamu abu musa al-ashari yana mana yana maimaita karatun wannan magana abu musa al-ashari wata naqasuhu mana da tawayewarsa hatta qala iqra'uhu fi sab'i saboda haka suna taja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya rasulullah ai ya zuba kasala rabu ya ce sai a wata sai yayi kaza to har suka dawo sati manzo Allah ya ce iqra'uhu fi sab'i ka karanta alqur'ani ka sabki alqur'ani a kwana bakwai qala inni aqwa min zalika ya rasulullah ni zan iya karanta shi fiye da haka qala la yafqahu man qara'ahu fi aqall min salas manzo Allah ya ce to duk wanda ya karanta alqur'ani duk wanda ya sabki alqur'ani kasa da kwana uku to bai fahimci me alqur'ani yake ba ba karatun alqur'ani ne ba ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sabki alqur'ani kasa da kwana uku asara kwana uku a ce mutun yayi sabka alqur'ani wannan hanin ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi haka to ba karatun qur'ani yayi ba saboda haka ya irin asharuwan tsuntsayen nan shi kuma karatun alqur'ani ba a musu asa ruwan tsuntsaye Allah da kanshi ya warattilil qur'ana tartila a karanta alqur'ani daki daki dalla dalla ɗaya bayan ɗaya shine zai kai mu gaba ta hudu kena inda ma tatulul qur'ana zayyin qur'ana bi sautika ana so idan zan karanta alqur'ani dan uwa to ka kawata shi ka mishi ado ka mishi kwalliya da sautinka annab sallallahu alaihi wasallama yana ta zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yuzidul qur'ana husnan manzo Allah ya ta ku kawata alqur'ani da sautinku fa inna sautal hasan kunga sauti mai kyau yuzidul qur'ana husnan yana karawa alqur'ani kyau ma'ana mi yana kara qur'ani dadin sauraro nutsuwa da sauransu kada mutun ya zo ya ma karatun alqur'ani karatun jarida mutun ya dinga daddatsa shi kamar ana datsa ma kare ciyawa a'a ka karanta alqur'ani da nutsuwa da tsoron Allah tare da bayyana dukkan hukumce-hukumce na tajwidi na ka'idodi inda ya kamata a ja inda ya kamata a yi idgami inda ya kamata a yi izhari inda ya kamata a yi iqlabi da sauransu ya tabbata hadisin Jabir annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ahsanin nasi sautan bil qur'an allazi idza sami'tuhu yaqra'uhu hasibtumuhu yakhsha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mi ahsanan nasi sautan bil qur'an kaga wanda yafi kowa sauti a wajen karatun alqur'ani allazi idza sami'tuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah mana shine duk wanda ko saurare shi zaku ji wata nutsuwa a tagoga a tattare da shi akwai tsoron Allah ma'ana sauti yana fitowa da nutsuwa da tsoron Allah kai kanka sai shine sautin da in ya shigo sai da in ya fito daga zuciya kyakkyawa sai shiga zuciya kyakkyawa amma duk karatun alqur'ani da aka shi ba dan Allah bai kasance a baki ne to saboda haka in ya fito daga baki sai ya tafi cikin kunni in ya shiga wannan kunnan sai ya fito wancan kunnan amma duk abin da ya fito daga zuciya to zuciya yake kama in kuma daga baki ya fito to bakin shi kunni to saboda haka mu tsaya mu yi tsakani da Allah mu daidaita al'amuran sai abubuwa su tafi daidai na biyar iqra'ul qur'an fi ramadan aw ghayruhu wa tadabburu fi qira'atil qur'an ma'ana mu karanta alqur'ani a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan mu yi shi ta tadabburi wajen karatun Al-Qur'ani. Yana daga cikin tadabburi da Al-Qur'ani shine duk lokacin da ka zo aya tana ambaton aljanna to ka tsaya ka roki aljanna. Duk lokacin da ka wuce aya ka ji tana ambaton wuta ka tsaya ka nemi tsari daga wutan nan. Duk lokacin da ka wuce aya kaga tana bayani akan rahama to ka tsaya kai addu'a ce Allahumma irhamni Allah ka shikaina Allah ka kamu kaza ka gafarta mu Allah ka yafe ma iyayena Allah gafarta musu matattun da sauransu. Duk lokacin da ka wuce aya tana neman istighfari tana bayani akan istighfari to sai ma ka tsaya kai istighfarin ka roki Allah subhanahu wataala gafara. Haka kuma duk lokacin da ka wuce da aya tana bayani akan tasbihi to ka tsaya kai tasbihin nan. Haka duk lokacin da ka roki fice da wata aya kaga tana neman roko a gun Allah subhanahu wataala kai ma tsaya ka roki Allah subhanahu wataala. Saboda haka ka ambaci Allah dare da rana da sauransu. Haka kuma duk lokacin da kaji aya tana bayani akan ayoyin Allah subhanahu wataala irin su dare irin su yini irin su rana irin su wata da irin abin da Allah subhanahu wataala ya halka ya halitta to saboda haka ma ka tsaya kai tunani game da waɗannan dalilan na kudura na girman Allah subhanahu wataala. Ma'ana dan ka dawo tunaninka ka tsaya akan ma'ana bautar mahaliccinka ka tsaya akan ka'ida ta shari'a. A haka imaninka zai karu dan uwa. Amma idan ka karanta Al-Qur'ani ba tare da tsuwa ba to maimakon kara maka imani wa iyaz billah sai dai akasin haka. Haka idan zaka karanta cikin nafilfili saboda haka mutun ya karanta ya samu nutsuwa da sauransu da daddare ne ko da yini. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ma'ana iza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa iza marra bi su'alin sa'ala wa iza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah ma an tambaye mu Aisha game da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare yanda yake tsawaitawa kuma yanda yake karatu dalla dalla. Tace kuma a hakan idan yazo ta aya tana bayani akan tasbihi sai ya tsaya yayi tasbihin nan. In yazo ga aya tana roko sai ya tsaya ya roka. In yazo ga aya tana neman tsari sai ya nemi tsarin nan. Saboda haka haka ake so ƴan uwa mu dage mazan mu da mata da mu da ƴaƴan mu da iyalan mu gabaki daya. Na shidda wa min afdal mudarasati lilqur'an an takuna fil masjid. Yana daga cikin babban abin da yafi soyuwa na karatun Al-Qur'ani da sanin ma'anar Al-Qur'ani ma'ana karanta tafsirin Al-Qur'ani tarantar ma'anonin Al-Qur'ani in san samu ne a masallaci. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatuluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khafatuhumul malaika wa zakaruhumullahu fi man inda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ɗaya mutane ba su taru ba a ɗaya daga cikin ɗakokin Allah subhanahu wataala yatuluna kitaballahi suna karanta Al-Qur'ani littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna maimaita shi a tsakanin suna ma'ana tadarusin ma'anonin Al-Qur'ani suna fassara ma'anonin su da sanin tadabburi ma'ana da sanin hukumce-hukumce na karatun Al-Qur'ani na Al-Qur'ani da kanshi na ma'anonin sa. Illa nazalat alaihim sakina ba ce kaga a tige take nan zamna ma wajen tafsirin Al-Qur'ani sanin ma'anar Al-Qur'ani ba ce sai Allah albarkaci wannan guri da abubuwa guda hudu falala guda hudu daraja guda hudu. Na farko nazalat alaihim sakina nutsuwa za ta sauko wa ghashiyatuhumur rahma na biyu rahmar Allah zata zake musu wa khafatuhumul malaika na hudu mala'ika na uku mala'ikun Allah zasu kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda zana kuma na biyar na hudu za a ambace su a cikin fadar Allah subhanahu wataala. Wannan kadan daga cikin waɗanda suka zauna a cikin masallaci suna karatun Al-Qur'ani suna sanin ma'anarsa da fasararsa ma'ana waɗanda suke bin tafsirin Al-Qur'ani ka zauna ma wajen tafsirin karatun Al-Qur'ani a masallaci ga kadan daga cikin falala da rahama da dan uwa zaka samu. kenan ya kamata ƴan uwa mu yi kwadayi akai mu dage kada mu yi wasa na bakwai na karshe shine ta'addub bi adabil qira'atil qur'an al mustahabba ana so wajen karatun alqur'ani mutun ya ladabtu ya tarbiyantu da ladubba na alqur'ani wanda ake so saboda haka mutun ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shaytan a'udhu billahi samil alim min shaytanir rajim min kamzihi wa nafthihi wa nafsihi yayin da mutun zai karatun alqur'ani sa'annan kuma idan mutun yana cikin karatun alqur'ani sai zo wajen aya take bayani akan sujada to kai kokari kai sujada matukar kana da Allah ko a cikin sallah ne aka zo aya da take bayani akan sujada to sai an yi wannan sujada kuma a dawo a cigaba da karatun sallar da sauransu saboda haka shi ya sanya ana so kullun idan mutun zai dauki alqur'ani zai yi karatun alqur'ani ka kasance akan tsarki ma'ana ka kasance da arwallah domin cika waɗannan ka'idodi da sauransu Allah ya mana gamantakar Allah ya mana dace akan haka da fata abun kanta daidai Allah ta rahama cikin ladan abin da mu kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce arsa mu da guje mata fa subhanakallahumma bilhamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam. Thank you.